samade samade yan mata kasade kasade inda da mana ruwa ba zai ci gwani ba na fada samade samade mata kasade kasade suna linzami dake zan fara baby rashida mata mata ne amma dole yau da igasa me kyau da nagarta ga ilimi yayi madarasa ba mai alfahari ba ba mai aiki sharri ba ba yawan garari ba ba dan karin zake ba da sance Allah ya gani da rashida sama suna linzami dake zan daura baby Aisha Cikin mata ita ce shugaba